to sai darasin kafa ta sakin mizanan a darasin da ya gabata mun kwana ne a shafi na 123 mallam yana bayani akan wadansu azkar yadda idan azkar ta zo a yi ta yadda ya dace ka kara komai kar a rage komai ana fahimta shafi na 123 paragraph na 2 yace wa yulahidu anna alba'd qad yahtamu bi hadha ad-du'a da ku lura cewa waɗansu daga cikin mutane suna damuwa da wannan addu'a an gane ko min haythu la yash'ur an gane ko ta yadda ma basu ma san hakan ba cewa suna damuwa da ita sosai shafi na 123 nace paragraph na 2 yace suna yin wannan ne aksara min ihtimamihi bil fatiha sama da yadda yake kulawa da fatiha wace ga mutum ya damu da azkar amma bai iya fatiha bai damu ya koyi fatiha ba akwai ba cikin mutane yace wahiyar rukun alhalin ita fatiha ita rukuni ce yahduthu zalika indama yadkhulu ahaduhum fi salati mutaakhkhira irin wannan abun da yake fadan zaka ga wasu yana faruwa ne lokacin da mutum yazo zai sallah yayi latti an fahimta wa ya'lamu anna al-imama sayarka zaka mutum ya salli man zai ruku'u yanzu nan ba da sawanin ɗan waɗansu ɗan sakanni ya rage zai yi ruku'u ko saboda ayoyin da yake karantawa ma'aduda ɗan kaɗan sakonnin suka rage fatarahu yamdi tilka sawani fi du'a'il istifta sai kaga wai mutum ya ɓata wannan ɗan sakannin wai shi zai yi addu'al istifta sai ya yi wace ke ta yi eh wace da ka zo kai kambara bane ka ba abin da ka gani man yana yi sai tsayawa sai ya yi addu'al istifta ta bude sallah tarikan qira'at al-fatiha kaga ya manta bai karanta fatiha da aka ce ya karanta fatiha shi kansa mai sallah wa kana al-aula idza daqa al-waqt abin da yafi cancanta lokacin da sai aka zo sallah kuma in lokaci ya kure shine al-bad'u ba'da takbirat al-ihram ma'ana fa abin da ake so a fara da shi bayan ai kabbarat al-ihram shine bil fatiha a fara karanta fatiha walaysa bi du'a'i istifta ba addu'a ta bude sallah ba lekai yudrikar rukun don saboda mutum ya samu rukuni fa huwa aujab wa azam domin wannan karanta fatiha ita tafi zama wajibi ita kuce kuma tafi girma malam yace wa kama ya hadisu mithla hadha ma man qama yusalli al-fajr kamar kuma yadda yake faruwa ga waɗanda suke tashi za su yi sallar asuba qubayla shuruti gabanin rana ta fito wa huwa mutaakhir alhalin yayi latti bai tashi da wuri ba an gane ko bayan bagili man kana hadha haluhu ya dace ga duk wanda ya zama wannan halinsa ne to shine al-iktisar ala wajibatil wudu'i ya taqaitu kawai akan yin alwala na wajibi wa tarki sunanihi ya bar duk wata sunna wal bada' bil fatiha maza maza ya tashi ya fatiha ya sallah kawai ta farilla ba da takbiratul ihram ba ya kabbara haram amma za ga wani sai ya yi du'a istifta wani ma sai ya raka atul fajr dan nan sai zo ya kaza wani ne ya ce kai ka fahimta ka fara wannan wajibin shine malai yake cewa mutum ya zama yayi wannan da sauri ne kai zulikar ruku'a qabla shurutish shamsi dan ya samu ruku'i gabanin rana ta fito li Allah ya qa salatahu kharij al waqti dan saboda kada sallar shi ta zama an yi ta ne a wajen lokaci an gane ko wa yaqa fi kabiratin min al kaba'ir hakan sai ya fada cikin babban zinubi wa qad ja'a ani abi hurairah radiyallahu an kuma ya zo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi alaihi salatu wassalam yace man adraka raka'atan min as-subhi dum mutumin da ya samu raka'a daya na sallan asubahi qabla an tatlu ash-shamsu gabanin rana ta fito faqad adraka subha ya samu sallan asuba wa man adraka raka'atan min al-asr wanda kuma ya samu sallah raka'a daya a sallan al-asr qabla an taghruba kin gabanin rana ta fadi faqad adraka al-asr ya samu sallan al-asr an gane ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya ratar da mu yan wasu ga to duk muhimmancin waɗannan azkar din a takeice ana nuna mana cewa wajibi dai shi yafi kamata mu ba muhimmanci kafin mu kula da abin da ya shafi azkar ko nafila ko sunna ina fata ana fahimta kuma ita sunna ana yin ta daga lokacin da ya zama akwai ranar lokaci an fito da wuri alhamdulillah akwai lokaci an yi alwala a natse an yi kaza alwala misali ga shi magana akai ya ishara ma da yace ayi wajibanta yafi akan tsayawa ana sunnoninta ko ba ka bane kamar ki so uku yafi ki zo shi aka fi so amma sanda kika zo yi na farko ba shine wajibi ba sai ka ki so ɗaya kawai ki wuce ranki zai ki samu wata raka kai ki ga gidi cewa sai ki so uku kira ba ka lokaci hal limami yayi ruku yayi da sallah ke ba ki sani ba Allah ya shiryar da mu